cibiyar bincike da bada horo kan harkokin kuɗi da banki ta bankin musulunci da ke Jidda a ƙasar Saudi Arabia, haɗin gwiwa da cibiyar nazarin hada-hadar kuɗaɗe da lamuran bankin musulunci ta Jami'ar Bayar Kano ne suka shirya taron. Masana harkokin tattalin arziki da cinikayya bisa tsarin addinin Islama daga ƙasashen Amurka da Saudiya da Indonesia da Malaysia da Morocco da Pakistan da Sudan da Masar da kuma haɗaɗɗiyar daular Larabawa ne ke gabatar da kasidu kimanin 80. Sarkin Kano Malam Muhammad Sanusi na biyu shine ya fara gabatar da makala.
The development of Islamic finance in Nigeria is not limited to the banking sector. Both the insurance and capital market sectors have embraced Islamic finance.
Yake cigaban da hada-hadar kuɗi bisa tsarin musulunci ya samu a Najeriya bai takaita kawai ba a bangaren bankuna, su ma fannonin inshora da na hannayen jari sun runguma wannan tsari. Akwai gamsuwa ainihin game da yadda hukumomin kula da hada-hadar kuɗaɗe suka karɓi al'amarin. Bisa jagorancin babban bankin ƙasa, hukumomin irin su hukumar SEC mai kula da hada-hadar hannayen jari ta ƙasa da ta NDIC da kuma hukumar NICOL sun ɓullo da kyawawan tsare-tsare da suka dace da wannan fanni. Mai masaukin baƙi Farfesa Binta Tijjani Jibril, daraktan cibiyar nazarin hada-hadar kuɗi da bankin musulunci ta Jami'ar Bayar Kano, ta yi ƙarin haske game da makasudin taron.
So ake yi a fayyace wa jama'a, wato shi tsarin hada-hadar kuɗi da tattalin arziki da banki na musulunci da kuma amfaninsa, wato a cikin maganin talauci da kuma ɗora ƙasa akan wato tattalin arziki ƙorarre mai ƙarko wanda yake zai dace da addininmu kuma da al'adarmu. Ita harkar hada-hadar kuɗi a musulunci ta fi ƙarfin harkar banki, ɓangarori ne da ita kala-kala. Akwai ɓangaren inshora, akwai ɓangaren banki ɗin, akwai ɓangaren hannun jari, akwai ɓangaren hada-hadar kuɗi da kadarori, ɓangaren zakka da hubusi, shi ma duk yana daga cikin wannan fanni namu.
Farfesa Binta Tijjani Jibril ta ce baya ga shirin manyan taruka irin waɗannan, cibiyar ta dukufa sosai wajen wayar da kan jama'a da ba da horo a sassa daban-daban na hada-hadar kuɗaɗe bisa tafarkin shari'ar musulunci.
Muna gudanar da kwasa-kwasai. Ƙalubalen da muka hanga shi ne rashin fahimta a tsakanin al'umma. Har ya kasance yau wani ɓangare na wannan ƙasa ta mu mai albarka yana nema ya fi ɓangaren arewa fahimtuwa da wannan abu da kuma shiga cikinsa. Da ɓangaren banki ɗin za ka ga shi ja'iz da yawa daga cikin wato kastomominsa ba ma musulmi ba ne. In ka duba ɓangaren takaful shi ma da yawa daga cikin waɗanda suke shiga cikin wannan tsari akwai musulmi, amma da yawa daga cikinsu su ma ba musulmi ba ne. Shi ne abin sha'awa a cikin wannan tsari. Tsari ne da ya dace da rayuwar musulmi da ma rayuwar wanda ba musulmi ba.
A ƙarshen taron dai ana sa ran fitar da wani daftari da zai kasance wani ginshiƙin kafa a ƙarin cibiyoyi da bankuna da suke gudanar da ayyukansu bisa tanadin addinin Islama da rufin bunƙasa tattalin arzikin al'umma a sassan duniya daban-daban. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya.